Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Inshallah ta'ala bayan karatun al-qawaid al-arba zamu dasa da littafin kashfu shubuhat. Har yanzu dai a cikin jerin gwanan karatu da ake yi na abin da ya shafi mutun na aqida, matani na aqida. Idan ka ce kashfu shine yayiwa, ash-shubuhat sune shubuhohi. Bi ma'ana kana kan wani abu kana bauta wa Allah sai wani ya zo ya dauko wasu dalilai ya gwamaya da wasu abubuwa sai ya fitar da wani abu. Wanda wannan abin da ya fitar da shi ba haka nan bane ba. Amma kasancewar kamar kai baka da ilimi da yawa sai ya nuna maka kuma abin nan kamar haka nan ne. Wannan shine shubha. To wannan irin wannan shubha ce malam zai karkade maka ita, wannan kurar gaba ɗaya zai hudda maka ita. Ka riga ganin addini kar, bi ma'ana ka san abin da kake a cikin addini, dan maraya ne kai, ba dan kawai bane a cikin addini. Malai ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. I'lam, ka sani kai bawan Allah, ke baiwar Allah. Rahimakallahu, Allah ya maka rahama. Wannan kuma addu'a ce daga malam zuwa ga wanda yake karanta littafin ko yake saurara. Anna tauhida, ka san abin da ake cewa tauhidi shine ifradullahi, dayanta Allah subhanahu bil ibada, dayanta Allah da ibada. Duk abin da bawa zai aikata yayi shi dan Allah kawai zalla, to wannan shi ake cewa tauhidi. Wa huwa dinu rusuli, kuma wannan addu wannan dayanta Allah ne shine addinin manzannin da Allah ya turo a duniya gaba daya. Alladhi arsalahumullahu bihi, wanda Allah ya aiko su da shi. Ila ibadihi, zuwa ga bayin shi. Fa awwaluhum nuhun alayhi salam, farkon waɗannan manzanni shine annabi Nuhu alayhi salam. Arsalahu Allahu ila qaumihi, Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen shi. Lamma ghalaw fi salihin, lokacin da suka wuce guna da iri game da mu'amalantan salihan bayi. Suwaye salihan bayin nan sune waddan, sune suwa'an, sune yaghutha, sune ya'uqa, sune nasra. Waɗannan gumakai guda biyar, ko kuma a ce waɗannan mutanen kirkin guda biyar, sai suka wuce guna da iri, suka sassaƙi gumakansu bayan sun mutu. Aka riƙa yi musu wasu abubuwan da ake yi wa Allah, sai Allah ya aiko da annabi Nuhu alayhi salatu wassalam akan ya zo ya yi wa mutane haƙiƙanin bayanin ga abin da ake cewa bauta wa Allah. Waɗannan kusanci kusanci da albarkaci albarkacin waɗannan na kirkin, ku bar shi ku koma zuwa ga Allah kadai. Wa akhirur rusuli Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ƙarshen manzanni kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali ce wa huwa alladhi, shi manzalla shine wanda kasara suwara ha'ula'is salihin, yazo ya kakkariya gumakan waɗannan salihan bayin da aka yi. Arsalahu Allahu ila unasin ya'buduna aw yata'abbaduna, wa Allah ya aiko shi zuwa ga wasu mutane wanda suna bauta. Wa yahujjuna, kuma suna yin aikin hajji. Wa yatasaddaquna, suna yin sadaka. Wa yadhkuruna Allaha kathiran, kuma suna ma ambatan Allah ambato mai yawa. To me yasa aka aiko manzo zuwa gare su? Malai ce walakinnahum, sai dai su matsalar su kawai. Yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ida bainahum wa bain Allah, suna sanya wasu halittu su zamanto su ne tsani tsakanin su da su da Allah, a ce ba a iya bin, baka iya roƙon Allah sai ka biyo ta hanyar wani. To irin wannan biye-biyen nan, a dalilin haka Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya faɗi musu cewa wannan biye-biyen babu shi. Sannan kuma wannan biye-biyen da za su yi, yaquluna, suna cewa nuridu minhumu taqarruba ila Allah, muna nema daga wajen waɗannan bayin su kusantar da mu zuwa ga Allah. Sai a riƙa baka misali, in za ka ga sarki, in za ka ga shugaban ƙasa, sai ka biyowa ne. To wannan protocolat ne irin na duniya. Shi Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, shi Allah ya nisanta daga wannan. In za ka kira shi kai tsaye, za ka kira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ba ya hanyar biye-biye ba, hanyar za ka biyo ɗaya ce, ita ce ya manzo Allah ya ce a roƙi Allah. Malik yace fa ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ya jaddada musu addinin baban su Annabi Ibrahim. Saboda addinin na manzo Allah dayan ta Allah na Annabi Ibrahim kin ma dayan ta Allah ne kamar da malai ambata a baya. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba, kuma ya ba su labari akan cewa wannan kusancin da za su nema, wal i'tiqada, kuma lo da wannan kudirin da za su yi a zuciyar su na jin Allah shi kadai yake yin komai, wannan shine mahbu, shine tsantsar haqqillahi ta'ala, haqqin Allah mai girma da buwaya. La yasluhu minhu shay'un li ghayrillah, ba wani abu ɗaya da ya cancanta a yi shi ga wani Allah, haqqin Allah ne shi kadai. La li malakin muqarrabin, babu wani mala'ika makusancin Allah mai wannan matsayin. Wa la li nabiyyin mursal, ko kuma wani annabi manzo wanda yake da wannan matsayin. Fadlan balantana ma an ghairihim, wani wanda ba su ba. Mala'ika da annabi busu da wannan matsayin na a hada su da Allah a cikin bauta, Allah shi kadai ake bauta mishi. To fadlan min an ghairihima, balantana kuma wani wanda ba su ba, wanda ba mala'ikan ba, ba annabin ba. Ka ɗauko shi ka gwama ya shi a cikin haƙƙin Allah, kaga abin iya da yawa. Amma mala'ikun da suke makusantan Allah, annabawa su ne mafi zaɓaɓɓu a cikin halittar Allah, amma su ma ba su da wannan matsayin balantana wani wanda ba su ba. Mala ya ce waɗannan matashi da ake maka, kaman ka kaɓa ne ake maka, ka fahimci cewa abin bauta shi ne Allah kawai. Wa illa, mala ya ce in ba haka ba, fa ha'ula'il mushrikuna, su waɗannan mushrikan da ake ba da labarinsu. Yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq, sun shaida sun yarda, ba su da matsala akan cewa sun yarda Allah shi ne ya yi halitta, wahdahu shi kadai, la sharika lahu, ba su sanya mishi kishiya. Wa annahu la yarzuqu illa huwa, kuma sun yarda ba mai arzuttawa sai shi. Wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa, ba wanda yake rayawa, ba wanda yake kashewa sai Allah. Wa la yudabbiru al-amra illa huwa, ba wanda yake jujjuya al-amra, ya kawo zahi, ya kawo rana, ya kawo kaza, ya kawo kaza sai shi Allah. Wa anna jami'a samawati wa man fihinna, kuma dukkan sammai guda bakwai ɗin nan da abin da yake cikin su. Wal ardina sab'a wa man fihinna, da sannan kasai guda bakwai da abin da yake cikin su. Su waɗannan mushrikan da manzo Allah ya zauna da su sun yarda cewa kulluhum, waɗannan abubuwan gaba daya, abiduhu, bayi ne na Allah. Wa tahta tasarrufihi wa qahrihi, suna ƙarƙashin sarrafawan Ubangiji, shi yake sarrafa su yadda ya ga dama. Wa qaharihi, kuma suna ƙarƙashin buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya ga dama zai yi da su. Waɗancan mushrikan da manzo Allah ya zauna da su sun yarda da wannan, amma ga su ana yaƙansu, ana kaza, ana kaza, ana kaza, saboda akwai gabar da ta muhimmanci wanda ba su yarda da ita ba. Malik yace fa idza aradta dalila, idan ka buƙaci dalili akan wannan maganan da nayi, ala anna ha'ula'i alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan cewa waɗannan jama'ar da manzo Allah ya yaƙa, idan kana son dalili akan cewa su yashhaduna bihaza, sun shaida Allah shi yake kashewa, yake rayawa, yake arzutawa, yake kaza, yake kaza, yake kaza, mala ce faqra, ka karanta qaulahu ta'ala, faɗar shi madaukakin sarki, kul, ka faɗi musu, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, wa yake arzuta ku daga sama daga ƙasa. Amman yamliku sam'a wal absar, wa yake mallake da ji da gani. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yake fitar da rayayye daga cikin macecce. Wa yukhrijul mayyita minal hayya, fitar da macecce daga cikin rayayye. Wa man yudabbirul amra, wa yake jujjuya al'amura. Fasayaquluna Allah, za su ce Allah ne. Qul, ka faɗi musu cewa afala tattaqun, wai shin ba za ku ji tsoron Allah ba, tunda kun yarda da Allah shi yake kaza, yake kaza, yake kaza, to ku bauta mishi kaɗai mana wajen bauta, kar ku yi biye-biyen nan. Wa qawluhu ta'ala, haka kuma Allah yake cewa qul limanil ardu, ka tambaye su ƙasa ta wace ce, wa man fiha, abin da yake saman ƙasan nawa ne, in kuntum ta'lamuna, in kun sani. Sayaquluna lillahi, za su ce maka Allah ne. Qul, ka faɗe musu afala tadhakkarun, yanzu shin ba za ku tuntuntuni ba, ku gane girman Allah subhanahu wa ta'ala, ku bauta mishi shi kadai. Qul, ka faɗi musu man rabbu samawati sab'i, waye ubangijin sammai guda bakwai. Wa rabbul arshil azim, ubangijin kuma al'arshi mai girma. Sayaquluna lillah, za su ce maka na Allah ne. Qul, ka faɗi musu afala tattaqun, ko ba za ku ji tsoron Allah ba. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in, ka tambaye su waye a hannun shi malakut, jujjuya al'amura gaba ɗaya suke, abin da yake cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya, mulkin shi ne, tasarrufin shi ne, wane ne wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, sannan kuma ubangiji subhanahu wataala shine yake in ya kama yake tsiratar da bawa a lokacin da bawa ya shiga cikin tararrabi, amma wala yujaru alaihi shi kuma an ya kama mutum ba wanda ya amshe shi. In kuntum ta'lamuna, in kun sani, sayaquluna lillahi, zasu ce Allah ne, kul, ka fadi musu cewa fa anna tusharun, wai taya ake kange ku daga abin da yake daidai, tunda kun fahimci waɗannan abubuwan, ku bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai mana, dan me he kun bautawa gumakai, kun hada gumakai da shi. Mali ce wa ghayra zalika min ayati, da wasu wannan daga cikin ayoyin da suke bayyana ma'anar cewa kafiran nan sun yarda da tauhidur rububiyya. Mali ce fa idza tahaqqaqta, idan ka tabbatar annahum, su kahuran nan muqirruna, sun tabbatar da bihadha, cewa Allah shike halittan sama kasa da sauransu, wa lam yudkhiluhum fi at-tauhid, amma wannan bai sanya su cikin tauhidi ba, cikin musulunci, alladhi da'ahum ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah ya kira su zuwa gare shi. Wa arafta anna at-tauhid, kuma ya ce kasancewa shi tauhidi, alladhi, wanda jahaduhu, suka yi jayayya da shi su mushrikan nan, huwa tauhidul ibada, shine tauhidin bauta wa Allah, shine tauhidul uluhiyya, alladhi yusammihi al-mushrikuna, wanda mushrikai suke mushi suna fi zamanina, a wannan lokacin namu, al-i'tiqad, yan aqida, a ce wannan sune yan aqida, su masu aqidan kawai abota wa Allah shi kadai, ba a je wajen wani ba. Malice, in ka fahimci waɗannan abubuwan guda biyu, cewa lalle sun yarda da tauhidur rububiyya, amma wannan bai sa su cikin musulunci ba, lalle abinda suka kiyin nan shine tauhidul uluhiyya ne, wanda wannan tawirishin tauhidul uluhiyyan nan sai sa tauhidur rububiyyan nasu ma bai amfani ba. Malice, kama kanu ya'buduna Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa naharan, kaman suna bautawa Allah dare da yini, summa minhum man yad'u al mala'ika, amma daga cikin su akwai masu bautawa mala'iku, masu kiran mala'ika, li ajali salahihim, saboda suna ga cewa mala'ikun mutanen kwarai ne, wa qurbihim min Allah, kuma suka sau kasancen mala'ikun wasu suna da kusanci da Allah, li yashfa'u lahu, saboda su musu ceto, sai su riƙa kiran wannan mala'ika. Kaga sun yarda da Allah shi yake kaza yake kaza yake kaza, amma wajen kira su kira Allah shi kadai, ba sa kira ba, suna bautawa Allah, sannan kuma suna kiran mala'ika, suna kiran wane ne, aw yad'u rajulan salihan, ko kuma su riƙa kiran wani mutum nagari, mithlu misali Allat, aw nabiyyan mithla Isa, ko su kirayi Lata, mutumin kirki ne asalin shi, sannan da ya mutu aka dauki gumar kanshi, aka yi kaza aka yi kaza, ake biye biye wajen shi, aw nabiyyan, ko kuma su kirayi wani annabi, misali annabi Isa alayhi salatu wassalam. Malice, in ka fahimci waɗannan abubuwan, kuma wa arafta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatalahum, ko manzon Allah ya yaƙe su, suna bautawa Allah, manzon Allah ya yaƙe su, saboda ba su yarda su tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai ba, qatalahum ala hadha shirk, manzon Allah ya yaƙe su akan wannan shirka, wada'ahum ila ikhlasi al-ibadati lillahi wahdahu, ya kiraye su zuwa ga tsantsantar da bauta zuwa ga Allah shi kadai, kama qala ta'ala, kaman da Allah ke cewa fala tad'u ma'a Allahi ahada, kar ku kira tare da Allah kowa, kenan duk wani wanda ka kira tare da Allah kenan ka sanya Allah kishiya, daga ka saba wa manuha mai girma daga cikin manuhan addinin musulunci, wanda wannan abu shike ba dan adam daman ya shiga musuluncin ma. Malice, wa kama qala ta'ala, kaman da Allah ke cewa lahu da'watul haqqi, ai da'awa ta gaskiya ta ubangiji subhanahu wataala, kira na gaskiya na Allah ne, والذين يدعون من دونه, wanda suke kiran wani kuma bayan Allah subhanahu wataala, la yastajibuna lahum bi shay, ba sa iya amsa musu da komai, su yi ta kira suna kiran banza, ba za su amsa musu, ba za su yarda da abin da suke kiran su zuwa gare shi ba. Waɗannan shimfiɗa da malike maka yake cewa kuma wata haqqaqta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatalahum, kuma ka tabbatar da cewa duk da irin wannan abin da suke amma manzon Allah kuma ya yaƙe su, li yakuna du'a'u kulluhu lillah, dan addu'a gaba ɗaya in za a yi ta a roƙi Allah shi kadai, wa dhabhu kulluhu lillah, in za a yanka a yi dan Allah shi kadai, wa nazru kulluhu lillah, in za a yi bakance a yi dan Allah shi kadai, wa istighasatu kulluha lillah billah, sannan kuma in za a nemi dauki a nema gaba ɗaya a wajen Allah, wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah, kuma dukkan wasu abubuwan suke dangin ibada ne duka na Allah subhanahu wataala ne, wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyati, kuma ka tabbatar da cewa lalle yarda da suka yi da tauhidir rububiyya, lam yudkhiluhum fil islam, bai sanya su cikin musulunci ba, wa anna qasdahum al mala'ikata wal anbiya'a wa awliya'a, kuma da suka nuhaci mala’iku da annabawa da waliyai, yuriduna shafa'atahum, suna neman ceton waɗannan, wattaqarruba ila Allah bidhalika, kuma da neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar bibiyan salihan bayi, waliyai ne, annabawa ne, mala’iku ne. Huwa alladhi ahalla dima'ahum, wannan abinda suka yi shine halatta musu, ya halatta jininsu. Wa amwalahum, ya halatta dukiyansu, manzo Allah ya yaƙe su saboda sun ƙi su tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala. Mala ya ce, to in ka fahimci waɗannan abubuwan ambata maka gaba ɗaya, arafta hina izin, yanzu a yanzu za ka gane cewa at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul, irin tauhidin da annaba suka kira zuwa gare shi, wa aba anil iqrari bihil mushrikun, mushrikai kuma suka kisa amsa musu. Wannan shine haƙiƙanin tauhidin da annaban suka kira, sannan su kuma mushrikai suka ƙi akansa amsa musu. Malike cha wa hadha at-tauhid, shi wannan tauhidin, huwa ma'ana qauluka, shine ma'anar fadanka, la ilaha illallah, ba abun bauta ba suka cancanta sai Allah. Yace fa innal ilaha indahum, saboda abun bauta a wajensu su huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur, shine ake nuhata saboda tabbatar da waɗannan al'amura, sawa'an kana malakan, ko ya zamanto mala'ika ne, aw nabiyyan, ko annabi, aw waliyan, ko wani waliyi, aw shajaratan, ko wata itaciya, aw qabran, ko wani kabari, aw jinniyan, ko wani aljani. lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliqu ar-razzaqu al-mudabbir, basun haci cewa ba Allah shine mai al-khaliqu, Allah shine mai halitta, shine mai arzuta, shine mai kaza, sun yarda da waɗannan abubuwa gaba ɗaya, amma kuma suke irin wannan biye-biyen. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu, sun yarda cewa lalle halitta da arziki da juju al-amra wannan na Allah ne gaba ɗaya. Kama taqaddamtu dhalika, malaka kamar yanda na gabatar da haka. Wa innama ya'nuna, to mi suke nihi da dokan annabi ko mala'ika ko waliyi ko itaciya ko kabari ko wani aljani a kiraye shi, mi suke nihi da wannan abun? Ma ya'ni al-mushrikuna fi zamanina bi lafzi as-sayyid, sai kaji a samu wani mutum a daka ce mishi sayyidi, wanda wannan yana nuni akan cewa za a biyo ta kan shi tukun sai ya sadar da mutum zuwa ga manzo Allah, manzo Allah ya sadar da mutum zuwa ga Allah. Fa atahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya zo musu, yad'uuhum, yana kiransu ila kalimati at-tauhid, zuwa kalmar tauhidi ita daya, wa hiya la ilaha illa Allah, ita ce ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah. Kenan dukkan wani abun da mutum zai kira annabi ne, mala'ika ne, waliyi ne, itaciya ce, kabari ne, aljani ne, wane ne zai kiraya, idan ya kiraye shi ya warware ma'anar la ilaha illallah, saboda la ilaha illallah yana nuni akan ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai. Malaka wal muradu min hadhihi alkilma ma'anaha la mujarrad lafziha, ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah ba kawai zallan lafazin bane ba ake so ka hudi a saman bakinka kaje kai abin da kaga dama, a aikinka dole tabbatar da wannan kalmar ta la ilaha illallah. Insha Allah ta'ala nan zamu dakata a cikin darasi na fari kenan, insha Allah sai darasi na biyu mu ji sannan, inda malaka yake cewa wal kuffaru al juhalu ya'lamuna anna murada an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi hadhihi al-kalima huwa ifradu Allah ta'ala bil ibadati bit ta'alluqi bihi, har zuwa ƙarshen irin bayanan da malamin yake.